abinda kenan ga wakana kasan mu ta Niger. Eh magana ta hali dai ba zan canji wa mulki ne an kai ba. Eh sai kace su zanda ga kare shugaban kasa sun yi garkuwa da shi. Shine an kai Niger, shine kamata ƙan Niger da ƙan Afrika duka su gane.
Amma kuwa association nan sun sanar cewa sun yi juyin mulki.
Sun ce sun yi juyin mulki dan buƙatar su dai. Tunda duk abinda sun ka faɗi da yasa su hambare shugaban kasa bai da wata tasiri. Tunda menene sun ka ce sun ka kazancan harkar tsaro ya tsar da ke. Kowa ya sani tsakanin kasashen gana mu da akusa in akwai wanda yayi aikin da a ce tsaro ya ci gaba babu kamar bazum ba ai yanzu wata bakwai ba koda rundunar soji Modi ya hadi yace ba su taba samun kayan aiki ba irin wata duk dokar da aka doka bisa ga harkar soji Conseil National de Défense et Sécurité ne ake sune manyan soji tare da suna aka doka kenan yau duk kudin da sojan Niger sun ka tambaya sun ka ce na bindigogi bazum bai taba caka Abbas Kurla ba ba a rage kodala kenan yau bai kamata su taho su ce muna ya gaza ba shi yayi nashi aiki kenan suna Abbas nashi aiki ba kenan babu hujjar a ce yau a rushe mulkin shi dan saboda harkar tsaro.
General Tani wanda aka bayyana a matsayin wanda ya shagoranci juyin mulkin nan makusanci ne ga tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu, saboda haka wasu ke zargin cewa akwai hannun Isu Muhammadu a ciki.
Yayi niyyar shi sai ya zama president de la republique ne tunda yana da bindigogin da yake iya rike shugaban kasa gidan shi da shi da diyanai yana jiran kenan in an kace ai mai wani abu ya kashe su kenan ba zancan yana kusa ga Muhammadu Isu bane a wannan shine ake ce ma tura gata wanga kamar kudeta ne na convenance personnel yayi ne dan biya bukatar yana son a ce ya zan shugaban kasa
kenan mu koyar cewa kumkufen da sarayya mu koyar cewa akwai hannun tsohon shugaban kasa
wannan magana ce ta mutane waɗanda ba su son demokrasi ta komo suna son su raba kanun mutane dan wannan namun ka hiddo wata sanarwa na mugwadi babu inda hannun Alhaji Muhammadu Isu yake cikin wannan al'amari da ake nan ga samu
to yanzu da yake ta riga ta tabbata juyin mulkin nan ya tabbata menene kuma mataki na gaba kumkufen da sarayya
mu babu wani abin da ya tabbata Bazum Muhammad yana nan shugaban kasa Bazum Muhammad bai sinyan ya bar president ya haita da president ba bai marabus ba Bazum an zabe shi bai ma wani marabus kasashen duniya za su nasu kokari muna namu kokari na Amaido Muhammad da Bazum bisa kujerar shi ta mulki.